بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وياك يا ومس البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha tamu mai albarka ta Albani TV kira da shan Allah karkashin wannan shiri namu mai taken Ramadana a tarihi wannan shine turmi na uku a cikin wannan jeren giya insha Allah a yau in Allah ya so cikin iyawa da sahalewarsa zamu yi takaitaccen bayani akan wata hadisa daga cikin hawadif muhimmai a tarihin musulunci ta fuskar yaƙe-yaƙe akwai wata mas'ala da malaman tarihi kira da suna fathu antakiya wato buɗe ƙasar Antakiya. Ƙasar Antakiya a yanzu gari ne a cikin daular Turkiya. Farkon al'amari musulmai sun buɗe wannan ƙasa ne a zamanin Sayyidina Umar ɗan Khattab a ƙarƙashin jagorancin babban komanda Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhu an Umar. Amma daga baya Turawa masu wato yawo da cross wanda ake ce musu as-salibiyun wato Turawa ƴan crusade wars sun yi nasarar kwace wannan gari na Antakiya daga hannun musulmai wanda sai da ya shekara 170 ko wani abu makamancin haka a hannunsu. Har dai Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya kaddara a zamanin sarkin daular Mamalik wanda ake kira da suna Al-Zahiru Baybars Al-Bandaqdari a shekara ta 666 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bawan Allah ya samu nasarar dawo da wannan gari zuwa ga daular musulunci a cikin watan Ramadana na ita wannan shekara ta 666 bayan hijira. Wannan shine munasabar da yasa zamu ambaci wannan a cikin wannan shiri namu na Ramadana a tarihi. Wato kasancewa wannan babban yaki da aka yi ya faru ne a cikin watan Ramadana, watan da muke kallon abubuwan da ke da alaka da shi a tarihanci. Wato yadda abun ya faru shine bayan da aka yi wata waki'a wadda ita ma zamu zo kanta insha Allah da ake ce mata Ainu Jalut, an sami wato wani abu da ya faru a cikin tarihin musulunci mai ban takeici shine kisan gilla na cin amana da aka yi ma al'amiru Qutuz wanda shine sarkin da ya jagoranci yakin wato da aka fafata tsakanin musulmai da wato sojojin Tatar a wancan lokaci a Ainu Jalut wanda ke cikin ƙasar Palestine ta yanzu. Daga nan sai su al-umara kamar ka ce masu fada aji ko masu ruwa da tsaki ko ƴan jam'iyyar wato al-mamalik wanda mamalik asalinsu bayi ne da sarakuna suka yi ta siyo su musamman as-salihu ma'al-maliku as-salihu ayyub suka yi ta siyan su suna horonsu tun suna ƴan ƙanana har su girma su zama manyan jarumai, manyan masana, manyan masu ruwa da tsaki a harkar mulki da gudanar da gwamnati. Suna yake cewa mamalik wato bayi. Waɗannan manya-manyan komandoji da masu fada aji a cikin waɗannan mamalik suka haɗu akan cewa a baiwa Az-Zahiru Baybars kujerar sarauta ta daular mamalik kuma aka danƙa mishi. Wannan mutumi ya kasance ɗaya daga cikin jarumai na azo a gani waɗanda ake labarin su a tarihin jarumai a gwamnatoci na cikin musulunci a tarihanci. Daga cikin ababen da ya ba da muhimmanci kwarai shi Az-Zahiru Baybars shine kokarin dawo da garuruwa waɗanda Turawa ƴan kamawuri zauna masu cewa suna yin jihadin Kiristanci suka kwace. Sun kwace garuruwa a lokacin da yawa irin su Hims, irin su Yafa, irin su ita kanta Antakiya din, irin su Iskandariya da sauran dai garuruwan da ke bakin gabar tekun Bahar Maliya ko wanda suke cikin ƙasar Suriya da kuma Turkiya, wani yanki na Turkiya a yanzu da muke magana. To Allah ya bashi sa'a ya karbe garuruwa da dama daga hannunsu. Ƙarshe a cikin wannan shekara da muke magana a kanta ta 666 bayan hijira wadda ana cewa ta yi daidai da shekara ta da 68 ta miladiya. A daidai wannan lokacin ne ya samu halin isa wannan Madina da ake ce mata Antakiya, wanda babban birni ne da ke cike da mutane da alƙarya da rayuwa, kuma a lokacin yana hannun Kiristoci, waɗanda bayan da suka kwace garin sai da suka tabbatar da cewa duk wani abu da ke alamta musulunci sun kawar da shi, sawa'un masallaci ne ko makaranta ko library ko duk wani abu da ke alamta musulunci, sai da suka rushe shi, suka ruguza shi, suka tabbatar sun kawar da shi. Wanda kuma ya ba su sha'awa suka ga cewa suna son shi kamar gine-gine na masallatai da ke nuna ƙwarewa wajen tsarin gine-gine, sai suka juya su zuwa wuraren bauta na coci-coci ko wuraren shakatawa ko fadoji ko ofisoshi na tsare-tsaren mulki da sarautarsu. Haka suka yi kokari su ga cewa sun wato rushe ko sun kawar da ko sun goge duk wata alama da ke wada cewa an taɓa yin musulunci a wannan gari. A zahiru Baibar da rundunarsa ya isa wato wannan gari na Antakiya tun kafin watan Ramadana, kuma ya so ya buɗe garin ta hanyar yarjejeniya ta sulhu, su miƙa mishi garin a wanye lafiya ba tare da an zubar da jini ba, amma suka ƙi ƙasa-ƙasa, suka nuna kunnen oshegu da taurin kai cewa ba za su yarda ba. A ƙarshe dai Zahir Baibars ya ainihin auka musu, kuma kafin ya auka musu ya sa su ƙarƙashin hisar, wato ya yi musu siege, wanda yake wannan siege ɗin, wannan tarewa da ya musu ta ƙuntata wa rayuwarsu tsawon makonni, ta raunata su ta yadda bayan an shiga garin ba su iya wata mukawama ba. Yadda abin ya faru ko shi ne, Zahir Baibars ya raba rundunar sojojinsa zuwa gida hudu, wanda suka tare kowace iyaka da ke garin, kuma suka hana wani ya iya kawo waɗannan al'umma ta Kiristoci wani ɗauki ko ta yaya, sawa'un na kayan abinci ne ko na ruwan sha ko na magunguna ko na makamai ko na ƙarin sojoji, ya hana a iya kawo musu wani ɗauki. Da haka sai suka zama bi ma'azalin anil alam, wato sun zama isolated from the other world, ya tare su ya raba su da sauran duniya, wanda kuma haka dabarar yaƙi ce mai kyau ƙwarai wajen ganin cewa abokin gabanka ya raunata, ya rasa kayan aiki, ya rasa yadda zai yi strategy tun kafin a kai ga bugawa. Ƙarƙashin haka wannan komanda kuma sarkin mulki na daular mamalik Zahiru Baibars al-Bandakdari ya samu halin raunata waɗannan mutane tun kafin a kai ga yin yaƙin. Waɗannan mutane kamar yadda muka ji cewa lokacin da su suka samu mulki a garin Antakiya a shekara ta 1098 ta miladiya kenan, sai da suka ruguza komai na musulunci saboda cin amana irin tasu da kuma ƙoƙarin ganin cewa sun lalata duk wani tambari da ya shafi addinin musulunci a wannan yanki. Sun yi ma kuma musulman garin ta'annati ta hanyar kisa da kamu da cin zali da ƙwace da fyaɗe da rashin imani iri-iri, ba wanda ba su gwada wa al'umman musulmai da suka tara a wajen ba lokacin da suka samu halin cin garin da yaƙi. Amma Allah cikin ikonsa da Allah ya kawo Zahir Baibars, bayan da ya ci garuruwa irin su Kaisariya, irin su Safad, irin Karak, irin Siyafa kamar da muka ambata, sai kuma ya iso zuwa wannan gari na ainihin wato Antakiya, wanda kamar da muka ambata yanzu yana cikin ƙasar Turkiya ce, ƙasar Turkiya. Baibars ya nemi kamar da muka ambata a yi watin sulhu, a rabu lafiya, su miƙa mishi garin, suka nuna hakan ba zai yi ba. Da ƙarshe a ranar 4 ga watan Ramadan na wannan shekara, Zahir Baibars ya auka wannan gari na ainihin wato Antakiya, kuma Allah ya bashi nasara a kansu ba tare da sun yi wata muƙawama ta a zo a gani ba, saboda ya riga ya ci ƙarfinsu sun yi rauni ƙwarai da gaske, ba su da kataɓus. Da haka lokaci ƙanƙani ainihin wato aka ci nasara a kansu ba tare da an samu wata muƙawama ta a zo a gani ba. babu shakka wannan hadas na tarihi da ya faru da Antakiya ya yana da strategic abin nan position a tarihin yaƙi-yaƙin da aka yi a wannan lokaci, saboda Madina ce a lokacin, wato birni ne ita Antakiya wadda take strategic, wato take da muhimmanci ga samuwar Kiristoci a Gabas ta Tsakiya. Domin Kiristoci sun yi daula a Konstantiniyya, wanda shi ne birni mafi girma a cikin biranensa a Gabas ta Tsakiya, kuma birni da ke biye da shi a daraja ta hanyar wato ƙarfin soja da tattalin arzikinsu da yawan al’ummarsu da yadda suke ganin cewa yana ba su tsaro, to Antakiya shi ne birni na biyu da ke biye da babban birnin da suke riƙe da shi a wancan lokacin, wato birnin Konstantiniyya wanda shi ma ƙasar Turkiyya ce. Da aka ƙwace wannan gari da aka yi, ya raunata su ta waɗannan fuskoki, ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar ƙarfin soja, ta fuskar ƙarfin wato zaman lafiya da natsuwa da suka samu, da kuma ta fuskar baiwa musulmai ƙwarin gwiwa cewa in Allah ya so lokaci ya kusa da za a samu a fidda waɗannan kafirai Kiristoci waɗanda suke ta ɓarna da kawo tashin-tashina a Gabas ta Tsakiya a cikin ƙasashen musulmai. To ne daga cikin strategic wato kasancewa wannan nasara ce ba wai kawai ga garin Antakiya ba, a'a nasara ce akan dukkanin daular Kirista ta Rumawa, wadda a lokacin take tashe take ji da ƙarfi da faɗa a ji a yankuna biyu, tana da daula a yankin Gabas ta Tsakiya, tana kuma da daula a yammacin duniya a Roma kenan. Da haka wannan daular Rumaniya Sharqiyya ta ji wannan kai a matsayin wato babban lakuce a hancinta, ko babban gibi a cikin yanayinta da ƙarfinta da tattalin arzikinta. Da haka kodayaushe malamai suke ambaton wannan yaƙi a cikin yaƙe-yaƙe wanda suke da muhimmanci a tarihin Musulunci, da alaƙar yaƙe-yaƙe tsakanin musulmai da Kiristoci wanda ake ce musu ashabu as-salib, ko wanda suka yaƙe-yaƙen da ake ce ma al-hurub as-salibiyya. Ganin haka na ga dacewar mu ambaci wannan yaƙi na fatuwa Antakiya karo na biyu a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ahdath, wato ababen da suka faru a cikin watan Ramadana mai albarka, don kuma su haifan mana da abin da muka kiraya da suna Ramadana a tarihi, wato ambato da bayani takaitacce game da wasu muhimman abubuwa da suka faru a watan Ramadana a tsawon tarihin daular Musulunci shekaru fiye da 1400 da ƴan kai kenan a yanzu da muke magana insha Allah. ƴan uwa masu albarka, wannan shine takaitaccen tarihin fatuwa Antakiya wanda ya faru a 4 ga watan Ramadana a ainihin wato shekara ta 666 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A kuma haka ne a yau zamu jalin zamun shirin na Ramadana a tarihi, sai kuma haɗu da ku a turmi na gaba insha Allah, inda za ku sake jin mu tare da wata wato kadiyar ko wani tarihin ko wata matsala daga cikin matsalolin da suke cikin wannan lissafi namu na Ramadana a tarihi. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.